fi. Dana aga ha, na dawo na aga ha.
Kai dare, mun gama da tukwane, mun koma abincin mutane. Ah, ciki ya gane, fuska tsaf-tsaf ba zane. Ba zane, amma dana aga ha, na dawo na aga ha.
Bye.